Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare, da fatan kun muni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka saki dawa a wannan shirin namu na daren yau Juma'a 10 ga watan Maris ta shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rashin rigakafin cutar kenda yana neman yi wa lafiyar yara a Ghana barazana. Muna tafa da rahoton. Sannan za a ji cewa yayin da ake dakon zagayowar mako guda kafin a yi zaɓe a Najeriya, gwamnatin jihar Oyo ta sayowa rundunar 'yan sandan jihar kyautar motocin sintiri sama da 70 domin gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Kazalika za a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu ga zaben 2023 mai zuwa. Yau muna jihar Kwara, sai kuma shirin wasanni a takaice daga Kamaru. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Ukraine sun ce an maido da hasken wutar lantarki a mafi akasarin Kyiv, babban birnin kasar, bayan ayyukan gaggawa da aka gudanar sanadiyar har-haren da Russia ta kai kan muhimman wurare a kasar. Dakarun Kremlin sun yi barin wuta akan Ukraine daga nesa, wani abu da ake mai kallon dabarar salon yaki ne da Russia take amfani da shi. Wannan lamari na faruwa ne bayan da aka kwashe watanni ana gubza fada a fagen daga tsakanin dakarun Russia da na Ukraine. To a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Juma'a ta ce akwai yiwuwar dan hutun da ake samu tsakanin jerin har-haren makamai masu linzami da Russia take kaddamarwa akan Ukraine a ranar Alhamis ya karu. Ma'aikatar ta ce Russia na buƙatar lokaci don ta tattara ƙarin makamai masu linzami kafin ta ƙara kai wasu har-haren da za su iya yin tasiri akan ƙasar ta Ukraine. A ranar Alhamis, Russia ta kai har-haren waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum shida, yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune babu wutar lantarki. Shugaban China Xi Jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban ƙasar ta Sin, wani abu da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar ƙasar. A yau Juma'a, kusan ɗaukacin mambobin majalisar dokokin ƙasar 3,000 ne suka kaɗa wa shugaba Xi ƙuri'ar amincewa ya ci gaba da shugabancin ƙasar, wacce ita ce ta biyu a ƙaramin tattalin arziki a duniya. Yadda aka yi ta bushe-bushe a zauren majalisar dokokin ƙasar ta China kenan bayan da shugaba Xi ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban ƙasa. Sabon wa'adin shugaban zai fara aiki ne yayin da yake fuskantar kalubale daga wasu ƙasashen duniya, ciki har da Amurka, kan takaddamar yankin Taiwan da goyon bayan Rasha da kuma batutuwan da suka shafi take haƙƙin bil'adama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iran da Saudiya sun amince su sake buɗe ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa hulɗar diflomasiyya. Ƙasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a yau Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafofin yaɗa labaran China ba su ba da rahoton wani yarjejeniya ba, ko da yake kaiwa ga cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin Beijing. Kafofin yaɗa labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuni da yadda zaman sulhun ya wakana a China. Hukumomin Saudiya ba su ce ofan ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na AP ya yi ƙoƙarin jin ta bakinsu. 'Yan sanda a birnin Hamburg na ƙasar Jamus na ci gaba da ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a majami'ar Jehovah Witness a ranar Alhamis. Wutar da ɗan bindigar ya buɗe ta yi sanadin mutuwar mutane da dama, yayin da wasu kuma suka jikkata. Ilva Johansson ita ce kwamishinar harkokin cikin gidan ƙungiyar tarayyar Turai.
And I will also give a special mention to the Hamburg police who reacted with speed and incredible bravery.
Ta ce, ina so na yi jinjina ta musamman ga 'yan sandan Hamburg waɗanda suka yi hanzarin daƙile harin ta hanyar nuna jarumtaka. Yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto, 'yan sandan ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba. Amma kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Jamus sun ce aƙalla mutum 7 sun mutu, sannan 8 sun jikkata. Sai dai 'yan sandan sun ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ɗan bindigar wanda suka ce shi kaɗai kitsa wannan hari. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kwatanta wannan hari a matsayin mummuna, yayin da yake miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Wata kungiya mai nasaba da IS da ke ikirarin jihadi ta kashe akalla mutum 36 a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a wani hari da ta kai a gabashin kasar a cewar jami'an tsaro. Wasu da suka tsira daga harin sun ce dakarun gamayya na ADF ne suka kai hari kan fararen hula a ƙauyen da ake kira Mukundi da ke arewacin lardin Kivu, wanda ke da tazarar kilomita 25 daga lardin Beni. Sun fara kai harin ne tun daga ranar Laraba kamar yadda shaidu suka ce. Hukumomin lardin Beni sun kai ziyara ƙauyen a ranar Alhamis a daidai lokacin da ake jana'izar waɗanda suka mutu.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Miliyoyin ƙananan yara ne ke fuskantar barazanar harbuwa da cutar ƙyanda wato measles sakamakon matsalar ƙarancin rigakafin da ƙasar Ghana ke fuskanta. Abinda kungiyar likitocin ƙananan yara ta Ghana Pediatric Society ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗau matakin gaggawa wajen samar da rigakafin kafin matsalar ta ta'azzara. Daga Kumasi ga rahoton wakilin muryar Amurka Hamza Adams.
Daga babban asibitin Minshe da ke birnin Kumasi a jihar Ashanti, mata masu shayarwa sun hau layi domin samar ma 'ya'yansu rigakafi. Na daga cikin su Aisha Musa da ta nuna damuwarta saboda bata samu rigakafin ba bayan ta yi tattaki daga waje mai nisa zuwa asibitin.
Nazo yin alluran 9 months, amma nazo wai guda ne, amma ba guda. Gudan shede maybe zuwa next month nazo za mu wannan allura. Saboda shi
matsalan karancin rigakafin kananan yara yayi sanadiyar barkewar cutar ƙyanda wato measles a wasu jihohin kasar ciki har da Accra da jihar Ashanti da jihar Arewa mai nisa da dai sauransu. Abinda kungiyar likitocin kananan yara ta Ghana Pediatric Society ta bukaci da gwamnati ta ɗau matakin gaggawa wajen samar da rigakafin ko kuma matsalan ta yi kamari fiye da wadda aka gani a yanzu. Dr. Hilda Boy, shugaban kungiyar likitocin, ta ce:
"We've had mothers going from place to place trying to get the vaccines for..."
Iyaye mata da jariransu da dama suna zuwa cibiyoyin karbar rigakafi amma ba sa samu. A baya-bayan da muka fitar da rahotonmu, sai adadin mutanen da suka kamu da cutar ƙyanda wato measles a jihohin Arewa su akalla 80 ne, amma tun lokacin da kasar ta tsunduma cikin wannan matsala na karancin rigakafin yara, adadin masu cutar ya haura zuwa 500. Wannan al'amari akwai damuwa sosai saboda an shafe shekaru masu yawan gaske Ghana bata fuskanci matsalan barkewar cutar measles ba sai wannan karo.
Many years in this country we have not been seeing it. So
Chikwa Dr. Alhassan Abdul Malik mai sharhi kan harkar kiwon lafiya a kasar ya ce ko shakka babu wannan matsala ta janyo cikas babba ta fannin kiwon lafiya a kasar.
A yonga daga Masi akwai wata hospital a wannan wuri wanda ake karanta da Minshiya, su kuma suka samu case na ainihin measles a wannan wuri. Muka duba karancin wannan rigakafi ta kawo cikas mai girma a cikin wannan kasa.
Sai dai yayin jawabinsa da manema labaru, ministan lafiya kasar Ghana Dr. Kweku Ajimamenu ya ce matsalan karancin rigakafin cutar measles ne addaban kananan yara ya samo asali ne tun lokacin da cutar COVID-19 ta zamo annoba, amma ko gwamnati na nata iya bakin kokari domin samar da rigakafin nan zuwa wasu makonni.
We have made all necessary efforts to ensure that despite these challenges we secure adequate stocks within the next few weeks.
Sai dai ba rigakafin cutar measles kaɗai ne kasar ke fama da karancin ta ba, har da na cutar shan inna wato polio da hepatitis B wato cutar hanta. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adams. Yanzu daga kasar Ghana bari mu garzaya Najeriya, inda gwamnatin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar ta yi wa rundunar 'yan sandan jihar kyautar motoci na sintiri da nufin inganta sintiri kafin zaben gwamnoni wanda ake dakon zagayowar mako guda a gudanar da shi. Wakilin muryar Amurka Hassan Tambuwal yana dauke da karin bayani.
Gwamnatin Jihar Oyo ta saya wa jami'an tsaron 'yan sanda motocin sintiri sama da 70 don samar da tsaro kafin zabe, lokacin zabe da bayan zabe a fadin jihar ta Oyo. To ko me mazauna jihar Oyo za su ce a game da wannan mataki da gwamnatin jihar Oyo ta dauka na samar da motocin sintiri ga 'yan sanda? Ga wasu mazauna jihar Oyo.
Sunana Manu ga dan PDP mazauni Ibadan. Gaskiya wannan mataki da gwamnatin Oyo ta dauka mu mun goyo baya ne, mun ji dadi, mun yi murna domin tsaro shi na ummul aba'isan tabbatar da kasuwanci, ai kasuwanci mai inganci kuma mutane su samu ci gaba. Don haka muna goyon bayan wannan dubu bisa ga dubu, kuma mun ji dadi, kuma wannan gwamna Allah ya kara mai albarka.
Kana ganin wannan mataki na gwamnatin jihar Oyo na samar da motocin tsaro ko motocin sintiri ga 'yan sanda zai kawo zaman lahiya a jihar Oyo?
Kwarai da gaske zai kawo zaman lahiya, zai kawo ci gaba, zai kawo ci gaban kasuwanci. Mu Hausawa mazauna nan jihar Oyo za mu samu kwanciyar hankali, hankalinmu zai kwanta, domin in muna ganin gittawa ɗan sanda komai sai buyi shi cikin walwala.
A naka gani a daidai wannan lokaci ne ya kamata gwamnati ta samarwa ɗan sanda ko jami'an tsaro motoci domin sintiri.
Ga gonga lokaci ya hi dacewa bisa ga kowane lokaci, domin yanzu ana sha'anin siyasa.
Sunana Abdullahi Dan Yarbawa. Inda make dai gaskiya yana da kyau da ya taimake su ɗan sanda. Kasan lokacin da mutane mu suna ce wai ya goyi bayan Amatekun, bai goyi bayan ɗan sanda ba, ace su saurara shi ma sai ina ɗan sanda shine ya kawo na su kuma su mun ji dadi da security ya yi kyau.
Wani amfani ne jama'a jihar Oyo za su samu ga waɗannan motoci da gwamna ya ba 'yan sanda?
Amfani da yawa sa samu, saboda 'yan iska na za su ragu, irin ta yadda na za su ragu. Dan da ba su da motoci shine aka ce aikin da 'yan sanda bai kai ba. Yanzu da suka samu motocin nan, yanzu inda suka kira su za su yi aje da wuri su je su tare da abin da yake faruwa su sasanta da shi.
Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto masani ne a Najeriya ya yi fashin baki a game da wannan mataki na gwamnan jihar Oyo.
Wato Mallam Hassan, abubuwan da ke da ban tsoro a wannan ƙasa shine kowa ya san 'yan sanda suna ƙarƙashin gwamnatin tarayya, amma kuma ya zama wani wuri da gwamnoni ke laɓewa suna mummunan sata ta kuɗi da sunan wai su ma suna taimaka ma jami'an tsaro na gwamnatin tarayya. Sannan can kuma sama ma'aikatan nan jami'an tsaro suke su kuma ka rasa sani gaga hankali da kuɗi. Dukiyar mutanen jiha da ya kamata a yi musu aikin ci gaba wanda zai kawo zama lahiya, watan shine a inganta tattalin arziki da ilimi da lafiya, su ne aka laɓewa. Sannan kuma a ce ba a tashi ba sai yanzu lokacin zaɓe, saboda da yawa daga cikin gwamnoni yanzu cikinsu ya ɗori ruwa, sun fahimci cewa talakawa gwamna na iya taka zaɓe shi faɗi, don ga gwamnoni da yawa sun taka zaɓen ɗan majalisa da dattijai sun faɗi. Wannan ai wani wata dabara ce, watan ba cinya ba ƙafa baya ta ba da rashawa ga jami'an tsaro domin an ta wajen zaɓe su kuma su tausaya mishi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To an gaishe ka Hassan Tambuwal. Masu raro, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan waƙar.
Thank you. cin kayan samu mai sauta ka kulawa mabi nagartar sauta
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu na VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samu mu kuma a ta yanar gizo a adireshin mu voahausa.com ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram. To kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben 2023. Yau muna jihar Kwara.
Talaka ka bar kuka kuri'ar ka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka.
Jihar Kwara jiha ce dake yankin arewa maso tsakiyar Najeriya wacce aka kafa ta a ranar 27 ga watan Mayu na shekarar 1967 a lokacin gwamnatin mulkin soja karkashin General Yakubu Gowon lokacin da ya raba gundumomi hudu da suka hada tarayyar Najeriya zuwa jihohi 12. A lokacin da aka kikiro da jihar ta kunshi tsofin lardunan Ilorin da Kaffa kuma da farko an sanya mata suna jihar Yamma ta tsakiya amma daga baya ta koma Kwara sunan gargajiya da ake kiran yankin kogin Neja kenan. A jihohi 36 da ke Najeriya, jihar Kwara ita ce ta tara a wajen yawan fadin fili da ya kai kimanin kilomita murabba'i 36,825 kuma a lissafin kidayen yawan jama'a da aka gudanar a shekarar 2006 a Najeriya. Jihar na da yawan jama'a kimanin miliyan 2.37. Kazalika kananan hukumomi 16 ne suka hada jihar inda Ilorin ke zama babban birnin wacce ke da mafi yawan al'umma sai kuma karamar hukumar Ofa da ke biye mata wajen yawan al'umma. Noma ita ce tushen tattalin arzikin jihar wacce ta yi fice wajen noma auduga, koko, kofi, goro, kwakwan manja, dabino da dai sauransu. Jihar Kwara na da albarkatun ma'adanan ƙasa masu yawa kamar su tourmaline, tantalite da ma'adanai masu yawa a yankin arewa. Tun kafo jihar har zuwa yanzu an samu shugabanni 19 daga mulkin soji da na farar hula. A shekarar 1999 da Najeriya ta dawo mulkin demokradiya, Muhammad Lawan ya zama gwamna na farko a jihar karkashin inuwar jam'iyyar ANPP. Bayan shekaru hudu, Bukola Saraki daga jam'iyyar PDP ya amshi ragamar mulki wanda ya kwashe shekaru 8 akan kujera. Sannan Abdul Fattah Ahmed ya dare mulki a shekarar 2011 shima daga jam'iyyar PDP, duk da cewa kafin ya kammala mulki ya sauya sheka zuwa APC kafin daga bisani ya dawo PDP. A shekarar 2019 ne jam'iyyar APC ta karbe mulki inda Abdulrahman Abdulrazak shine gwamnan jihar tun zaben shekarar ta 2019 har zuwa yau wanda yake neman wa'adin mulki karo na biyu. Iyalan Olusola Saraki sune ake ganin sun fi karfi akan harkokin siyasar jihar baya ga kasancewar dan gidan Bukola Saraki yayi gwamnan jihar kuma yayi sanata wanda ya taba zama shugaban majalisar dattawa. Haka zalika kanwarsa wato Bemisola Saraki na cikin ministoci biyu masu wakiltar jihar tun shekarar 2019. To a yayin da zaben shekarar 2023 ke gabatowa ko me ƴan wannan jiha ke gani game da siyasar jihar?
Sunana Abdullahi Abdulmajid da nake rike da mukamin group managing director na kamfanin da take gudanar da harkokin kasuwanci na jihar Kwara. Ba tare da wani dogon bayani ba, ko wanda ma ba dan Kwara bane yana sane da cewa kafin shekara 2019 muna siyasan bauta ne. A lokacin mutanen Kwara suna karkashin wasu mutane ne wanda yake san rike ja'an kamar dukiyoyinsu. Mutanen Kwara ba su ji daɗin rayuwa ba.
Sunana Salihu Mustafa. Kwara ita ma kamar sauran jihohin ne a ana neman tsaro. Ko'ina yanzu kowa yanzu yana la'akari da a samu security sosai. Mu a Kwara muna bukatan a samu kasuwanci.
Kasancewar kowace jiha na da irin nata matsalolin, ko dai a siyasance ko kuma wajen zamantakewa, ko a ina mafita kan matsalolin jihar ta Kwara waɗanda ake ganin za a iya samun canji bayan zaben shekarar 2023?
Sunana Comrade Salihu Dantata Mahmud, mai magana da yawun kungiyar tabbatar da zamantakan lahiya da kuma tsaro a arewacin Najeriya.
A na farko ma tukunan rashin kan hanya ya ma za su suje su assessing inda an kasa establish polling unit duk da cewa za a amfani da beaver ne. Na biyu kuma a wannan lokacin akwai ƴan bindiga dadi waɗanda suna dadudukan da ake renon nama, to sai an zo an wayar da kawuna an kuma kara mana jami'an tsaro. Kuma muna fama da matsalan adawa inda abin da ya kamata a ce ai siyasa ba da gaba ba.
A yanzu dai a zaben shekarar 2023 da ya rage sauran ƴan makonni, ƴan takarar neman kujerun gwamnan jihar 14 ne suka fito, ciki har da gwamnan jihar da a yanzu yake neman zarcewa a wa'adin mulkinsa na biyu. To kowace jam'iyya ce za ta samu nasara a wannan zaɓe mai zuwa a jihar, lokaci ne kaɗai zai bayyana. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Chino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Wai wayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya ruti na duniya.
Madalla, yanzu kuma sai shirin
wasanni a takaice.
Gaban hukumar wannan kafan kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o yanzu dai yana ci gaba da yin waɗansu kwaskwari ma ga waɗansu ɓangarori na masu sana'an taka leda a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya. Har yanzu haka yake neman ƙara musu albashi da ma yanda ya yi ƙoƙari na ganin ya inganta ɓangaren ƙwallon ƙafa na mata, wanda yanzu haka su ma albashinsu ya yi waɓi. Amma waɗansu suna ganin cewar yin hakan ba daidai ba ne. Sai dai misalin ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma mai biyan harkokin ƙwallon ƙafa na duniya Alhaji Ayubu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan yadda shi shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru ɗin Samuel Eto'o ya yi. Ya ce hakan abu ne mai inganci, kuma zai ba wa ƴan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru wata dama ta musamman domin cimma burinsu na ganin cewa sun kai nasara a duk irin wasan da suke buƙata. Ga hirar da muka yi da Alhaji Ayubu Inuwa.
Na ji tambayinka game da al'amarin da President Fekafut si Eto'o yake tafiyarwa. Da yawa na gani cewa zai kasa, kuma da yawa na faɗa cewa ai kuɗin ƴan wasa na Elite One ya rage. Malawal ba haka ba ne, faɗan mutane anguwa ne, faɗan kuma mutane rezo ne. Bari ka ji abin da muka tattauna. Na farko, kuɗin ƴan wasa na Elite One da ake kira Premier Division, kuɗin su kaman da ya faɗa jaka 200 ne. Haka ne, ba ya rage komai ba na maza. Elite Two jaka 75 ne kaman da ya faɗa, bai rage komai ba. Super League ɗin matan da ake kira Super League Guinness Super League Championate ɗin mata, da jaka 100 ne za a basu. To yanzu Fekafun na basu jaka 50, Guinness sponsors na basu jaka 50. Shine yanzu Elite Two da su ake basu jaka 75 suka ce a'a, ya za a ba mata jaka 100 su a basu jaka 55. fezidoji suka tashi, fezidojin elektu suka tashi, suka je suka ga prezandin Eto, suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za a ba wa jaka 100, a ba mata jaka 75. Aka tattauna. To shine yanzu federation da su Eto suka duba suka gani cewa su federation na ba wa mata su peli ga jinet jaka 50, kuma jinet na ba su jaka 50. Shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka 50 na mata, za su bar jaka 50 da jinet yake ba su. Yanzu championat din mata jinet za su dauka, suna ba su jaka 50, amma na maza a jaka 200 nan yana nan ba taba ba, na elite jaka 75 yana nan ba taba ba. Kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu Africa Foot kenan, babu wani matsala, ba komai gyara aka kawo. Kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo soso suke faɗa, ba su shiga kungiya ɗan kwallon bol ba, ai akwai taro, su zo su zuwa taro suna ji, ba haka ba ne. Guinness ne take sponsorizan ɗin championat ɗin mata, ana kiransa super league ɗin Guinness. Su suke ba wa mata kowane wata jaka 50, federation kuma su cika musu jaka 50 ya kama 100. To yanzu elite 2 sun ga cewa ya su za su dauki jaka 75 mata su dauki jaka 100, shi ne suka kai kuka. To yanzu abin da za Guinness ta dosa ba wa mata jaka 50, su federation za su cire jaka 50. Kaji abin da yake gudanawa Malam Hauwa,
wayannan abubuwan da shi shugaban hukumar kwallon kafar na kasar Kamaru yayi na yin kwaskwari ma ba a taba irin sa ba a kasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ba a samu daman wanda zai yi irin waɗannan ayyuka ba, ko kuma mai sana'a ta mola. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
An gaishe ka Muhammad Awal. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice.
To Aisha, wata kungiya mai nasaba da IS da ke ikirarin jihadi ta kashe akalla mutum 36 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wani hari da ta kai a gabashin kasar, a cewar jami'an tsaro. Wasu da suka tsira daga harin sun ce dakarun gamayya na ADF ne suka kai hari kan fararen hula a ƙauyen da ake kira Mukundi da ke arewacin lardin Kivu, wanda ke da tazarar kilomita 25 daga lardin Beni. Sun fara kai harin ne tun daga ranar Laraba, kamar yadda shaidu suka ce. Jami'an Ukraine sun ce an maido da hasken wutar lantarki a mafi akasarin Kiev, babban birnin kasar, bayan ayyukan gaggawa da aka yi sanadiyar hararen da Rasha ta kai kan muhimman wurare a kasar. Dakarun Kremlin sun yi barin wuta a kan Ukraine daga nesa, wani abu da ake mai kallon dabarar salon yaƙi ne da Rasha take amfani da shi. Wannan lamari na faruwa ne bayan da aka gwabza, wato da aka kwashe watanni ana gwabza fada a fagen daga tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine. A gefe guda kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Juma'a ta ce akwai yiwuwar ɗan hutun da ake samu tsakanin jerin hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta kaddamar a kan Ukraine a ranar Alhamis ya ƙaru. Ma'aikatar ta ce Rasha na buƙatar lokaci don ta tattara ƙarin makamai masu linzami kafin ta ƙara kai wasu hare-haren da za su iya yin tasiri a kan ƙasar ta Ukraine. A ranar Alhamis, Rasha ta kai hare-haren waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum 6, yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune babu wutar lantarki. Shugaban China Xi Jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban ƙasar ta Sin, wani abu da ba taɓa gani ba a tarihin siyasar ƙasar. A yau Juma'a, kusan ɗaukacin mambobin majalisar dokokin ƙasar 3,000 ne suka kaɗa wa shugaba Xi ƙuri'ar amincewa ya ci gaba da shugabancin ƙasar, wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya. Sabon wa'adin shugaban zai fara aiki ne yayin da yake fuskantar ƙalubale daga wasu ƙasashen duniya, ciki har da Amurka, kan takaddamar yankin Taiwan da goyon bayan Rasha da kuma batutuwan da suka shafi take haƙƙin bil'adama.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu gobe da safe idan Allah ya kai mu, domin a saurari wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ce ne gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Bob Bass, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar kwana lafiya.